sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumelle tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji shugaban Najeriya ya yi jawabi a babban taron kolin shugabannin duniya a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Haka kuma za a ji cewa ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi sun yi wata zanga-zangar lumana a jihar Hukum. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru, ciki har da halin da ake ciki kan faɗan da ake da masu neman a ware, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsa a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fada wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya, wato mata da 'yan mata. Shugabar kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan, shugaba mace ta farko a kasar ta, tace annobar COVID-19 na barazanar dawo da nasarorin da muka samu a baya. Hakanan a ranar Alhamis, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargadi a taron koli kan matsalar karancin abinci a duniya, wanda ke neman inganta samar da abinci, inda ya ce kusan rabin duniya ba sa iya samar da abinci mai lafiya. Daraktar Cibiyar Kula da Cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID, da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka, duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin. Rochelle Walensky ta ƙara da ma'aikatan da ke sawun gaba a cikin jerin waɗanda suka cancanci karɓar rigakafin karo na uku, wanda kwamitin ba da shawarwari na CDC ya shirya. Matsayar ta Walensky ta sa ra'ayin hukumar ta CDC ya zo daidai da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA kan wanda ya kamata ya karba allurar rigakafin Pfizer a karo na uku. Tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan George Floyd, inda ya shigar da ƙorafe 14 da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar. Mutuwar Floyd bakar fata mai shekaru 46 a cikin watan Mayu na shekarar 2020 ta haifar da manyan zanga-zangar kiran a tabbatar da adalci kan bakakin fata da aka dade ba a gani ba a cikin gwamman shekaru. Chauvin, wanda a watan Yuni aka yanke masa hukuncin shekaru sama da 22 a gidan yari saboda kashe Floyd ta hanyar danne wuyansa da gwiwarsa na kusan minti 10, ya ɗaukaka ƙaran ne a daren Alhamis a wata kotu da ke Minnesota, rana ta ƙarshe da ta rage masa a dama da yake da ita ta ɗaukaka ƙara. Yana zargin jihar da rashin yi masa adalci tare da lissafa wasu ƙorafe da yake da su kan masu taimakawa alƙalin wajen yanke hukuncin. An kama tsohon shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont a ranar Alhamis a Italiya, kamar yadda lauyansa da wani ne taimaka masa suka faɗa. Kama Puigdemont na zuwa ne shekaru 4 bayan tserewar da ya yi sakamakon zaben raba gardama na 'yancin kai da hukumomin Madrid suka ce ya saba doka. Ana sa ran zai gurfana a gaban kotu a yau Juma'a, inda daga nan ne mai yiwuwa a ta sakeyarsa zuwa Spaniya don ya fuskanci hukunci. Babban hadimin sa Joseph Luis Alai ya rubuta a shafin sa na Twitter cewa ana tsare da shugaban na Catalonia a Alhegro, Sardinia, wanda tun bayan da ya gudun hijira a shekarar 2017 yake zaune a Belgium. Lauyan Puigdemont Gonzalo Boye ya wallafa a shafin sa na Twitter cewa an kama shi ne a lokacin da ya isa Italiya, inda yake tafiya a matsayin sa na dan majalisar tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau Juma'a ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jawabinsa a zauren Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin New York. Yanzu haka ina tare da abokin aikina da ke bibiyar babban taron, Baba Yakubu Makeri. To baba, me ke faruwa ne a birnin New York?
Garfilu, a yau din shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabinsa a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, wanda ya fara da yabawa kokari da kasashen duniya suka yi wurin yaki da cutar COVID-19, wanda yake kasar Najeriya ita ma ta taka rawar gani don ta dauki matakai da dama, ta kafa cibiyoyi na wato bincike da jinya da kuma matakan kariya. Bayan haka kuma ya yabawa ainihin shirin bada tallafin rigakafi na wato COVAX kenan, wanda Najeriya ya ce ta amfana da wannan shiri. Sannan haka ya gode wa kasar Amurka da Turkiya da China, wanda su kuma sun taimaka wa Najeriya da wannan da rigakafi.
To baba, akwai kasancewar duk shekara ake gudanar da wannan jawabai ko kuma wannan taro, akwai wani abu da ya bambanta ne da ka fuskanta daga shugaba Buhari kan jawabinsa na yau da kuma wanda ya yi shekaru da suka wuce kuma shekarar ta gabata?
Wato ba abinda ya canza, sai dai ma abinda zai karu shine wannan batun COVID-19. Kuma shugaba Buhari a wannan shekarun ya jaddada kira da ya saba yi akan wato kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wanda ya kwatanta da mai muhimmanci, amma kuma ka duba wato akwai wani bangare da baya samun wakilci, musamman yankin Afirka baya samun wakilci yadda ya kamata. Nan kuma yayi kira ya ce ya kamata a duba wannan abu, amma alal hakika ba wani abin da ya sake a jawabi da shugaban Najeriya yi da ma shugabannin Afirka suka yi a wannan taron Majalisar Dinkin Duniya.
To baba, akwai batun zanga-zanga a yau din nan kuwa da ke naga an saba akan yin zanga-zanga a wasu lokuta da ke faruwa, me ya fara a yau?
Ko shaka babu Sarfilo, an samu zanga-zanga wato in ba dan ma jami'an tsaro ne suka yi sauri shigowa cikin wato masu zanga-zangan, ba da sai an ba hammata iska, kuma wato ina nufin sai an yi rikici tsakanin bangarori biyu waɗanda suke neman wato Yoruba Nation kenan da suke neman wato a yi zaɓen raba gardama, a baiwa 'yan ƙasa dama su gwada ra'ayinsu game da ballewan ko kuma rarraba ƙasar Najeriya, sannan kuma da waɗanda suke ra'ayi da abubuwan da gwamnati da ke yi da kuma ayyukan da gwamnati ke yi. Waɗannan bangarorin guda biyu an samu rashin ma fahimta, saboda ƙarshe sun zo sun cakuɗu wuri ɗaya ne ana rigima da juna, sai da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka shiga ciki, sannan aka samu maslaha. Kuma idan mai sauraro zai bi mu a shafin sada zumunta na Facebook, zai ga wannan bidiyo na kace da ce da aka samu tsakanin bangarorin biyu.
To Allah ya kyauta, baba ya kuma kiran mun gode kwarai da gaske, sai a cigaba da kawo mana rahotanni kuma mu cigaba da kawo wa al'umma yanda suke, mun gode.
To Sarfilu, ba laifi, insha Allah da zaran wani abu ya samu kuma zan ma tuntube ka kawo wa jama'a irin abubuwan da ke faruwa a nan New York. Ni ma na gode.
To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda tsafin ma'aikatan kananan hukumi a jihar Ogun suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗinsu kan haƙoƙinsu da ba a biya su ba. Hassan Umar Tambol, gareka.
Ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Ogun sun yi zanga-zangar lumana, suna neman a biya su kuɗaɗen fansho da garatuti. Tsofaffin ma'aikatan dai yawancinsu suna riƙe da kwalaye masu rubuce-rubuce iri daban-daban, ciki har da gwamnan jihar Ogun, ka taimaka ka biya mu haƙoƙinmu. Wasu daga cikinmu sun mutu a yayin da suke jiran a biya su fansho da garatuti, saboda Allah a tausaya muna, da dai sauran kalamai daban-daban da yake jawabi a harabar ƙofar ofishin gwamnan jihar ta Ogun, shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi a jihar ta Ogun, Chief Sikiru Ayilara, yace kemmen da gwamnati Dako Abiodun yayi na kin shafewa tsofaffin ma'aikatan hawayen su ne, shi yasa suka shiga zanga-zangar.
We were told they signed an agreement with NLC that is going to be paid for 34 good years. A person work for 35 years, round him, level, months, gratuities, and you are not recharging it for 34 years.
Tip Sikiru Ayilara yace an gaya muna cewa mukulla yarjejeniya da mai girma gwamna zai biya mu haƙin mu na shekaru 34. To mutanen da yayi aiki har na tsawon shekaru 35 yana ben bashin pansho, gratuity da allowance kuma a ce za a biya shi na shekaru 34 gaba daya. Ya buƙaci gwamnan na jihar Ogun da ya dube su da idon rahama ya biya musu buƙatunsu. Shi ko daya daga cikin masu neman pension da gratuity, Mr. Gabriel Adelani, ya ce kuɗin da ake bashi ba su kai naira 5,000 ba a wata.
This is what I receive, 4,122 naira 50 kobo. Even my own is good, so my teaching 2,000-3,000 after 35 years in the service.
Mr. Gabriel Adelani ya ce abin da yake karɓa a wata shine naira 4,122 da naira 50. Ya ce nashi ma da dama-dama, wasu daga cikin masu karɓan pension 2,000 suke karɓa, wasu kuma 3,000 a wata. Bayan mutum ya share shekaru 35 yana aiki, da yake yi wa tsofaffin ma'aikatan jawabi, sakataren gwamnatin jihar Ogun, Mr. Tukumbo Talabi, ya ce za a yi wani taro a tsakanin wakilan tsofaffin ma'aikatan da wakilan gwamnatin jihar Ogun don samo mafita ga lamarin. Ya buƙace su da su zama masu bin doka da oda, kana su ƙara hankuri domin gwamnatin jihar Ogun na ƙoƙarin shafe musu hawaye. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai ga alama suna cikin damuwa da rashin abin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Shawi Air Jow Literature Slow Ba dauke da sako ga al'ummar Najeriya.
Nigeria, 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 babbar kasa, ku zo ni kishin kasarmu, Nigeria.
Salam, salam, salama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria. Musulmai kiristan mu haɗa kai mu gane nuna wariya, mu kalli kanmu ƴan uwan jini don mu samu cigaban kasar mu. Ai Nigeria, da kai da ke da ku da ni, sai mu dan tsaya mu waiwaya. Shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria, tabbas an wahalta an jigata kafin samun ƴancin kasar mu ai Nigeria. Dan haka kar mu yi wasa a kasara ta, ƴan uwa fa kungiya mu samu auni, mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shin tazarta ai Nigeria, babu babu kai wallahi, mu da Nigeria muke ta yin tukiya.
Nigeria, 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 babbar kasa, ku zo ni kishin kasarmu, Nigeria.
Muna da arzikin kasa a Nigeria, muna da arzikin mutane a Nigeria, akwai yawan jihohi a Nigeria, kabilu daban-daban a Nigeria, sana'o'i kala-kala a Nigeria. Muna da hazikan matasa a Nigeria, cikin dare har da ma safiya. Ya Ubangiji Allahu Sarki daya, roko muke ka samu dace gaba daya, ka yalwata ka daukaka kasar mu ai Nigeria. A koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya, muna da rai kwaya daya ne tal, da shi fa za mu rayu nan a duniya.
Nigeria, 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 babbar kasa, ku zo ni kishin kasarmu, Nigeria.
Cikin kabilanci da addini duk mu jingine, mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne. Ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu, wai ya hakan ya kamata dai a daina, tunda babu inda za ya kai mu ne. Yau a sace wannan kuma wancan, ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce, mu ma na ta ne, mu kauce duk abin da zai sa ta
mu ce. Najeriya, Najeriya,
Nigeria, Nigeria, Nigeria.
To yanzu kuma daga Najeriya za mu tsallaka kasar Kamaru, inda awal garba daga kasar Kamarun zai shigo mana da rahoto na musamman.
Masada gayar baya a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da kashe jami'an tsaro a wannan bangaren masu yi wa gwamnati biyayya a cikin makon nan. Sojoji sama da 20 ne dai suka kwanta dama a yayin da waɗansu ɗan awaren suka kai musu wani harin kwantan baula a garin Baminda a daidai lokacin da gwamnatin Jamhuriyar Kamaru ta nemi iyayen yara da su maida ƴaƴansu makarantun boko bayan an kwashe sama da shekaru hudu a wannan bangaren ba a gudanar da harkokin ilimi. Alhaji Mutare Baminda ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a bangaren na ƴan awaren ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga yadda hira mu ta kaya da shi.
Lallai tabbas lokacin komawa makaranta yayi, kuma ƴan aware ba tare da cewa sun fito ƙarara sun hana maganar makaranta ba, sun ce sun yadda makarantu waɗanda aka ga cewa na mutane ne ba na gwamnati ba na hukuma ba za su iya komawa, kuma cewa babu harbe harbe a kusa da su ko wani yaƙi ko wani fargaba, duk dai wanda ya ga dan shi zai iya zuwa ya je makaranta. To amma gashi kuma dab da an koma makaranta an samu sati guda mako guda wato a makaranta, shi wani general no PT wanda yake nan a sashin Gokitunja division, wato shi wannan shi yake bada umurni ga yan aware wanda suke nan a wannan, to ya fito ya ka hari wa sojan Kamaru waɗanda suke nan ma a cikin mota wato amakayin mota wanda yake tsare su, kuma ya cimma burinsa domin ya samu ya kashe su kusan mutum fiye da goma wanda suka rasa rayukansu, kuma ya ɗauki bindigogin sojojin Kamarun yana kirancen wannan girba da suka yi na gona wanda za su yi amfani da shi wajen yaƙi. To lalle ko shi wannan nofiti ba musanta wani hanya ba kam, yana da na'ura wanda ake harbin ana kiranshi RPG wanda ake harbin ko jirgi a sama ko kuma manyan motoci ko kuma wani abin da shi yake wannan kai harin. Saboda haka gaskiya wannan abu ya ba wa mutane tsoro sosai. Banda nashi shi kuma da yake shugabannin ƴan awarin ma kaman Chris Anu ya kirayi cewa ai kowa ya rufe kansa gida, wato za a yi lockdown na kusan kwana 17 a nan, wato za a soma an soma shi ne tun satin can da ya shige, to an samu sati guda yanzu kuma za mu ƙara sati na biyu zuwa dai ga watan Toba a lokacin za a tsayar da wannan zama a gida wanda takunkumi ne wanda suka ɗaura wa mutane na cewa suna so su nuna wa Guterres wato Secretary General in United Nations cewa fa akwai matsala a nan sashin English. Sun bari dai an buɗe gari ranar Asabar da Lahadi, a Juma'a Asabar Lahadi, amma ba su yadda motoci waɗanda suke tafiya kaman daga nan Baminda zuwa Duwala ko Bafusam su fita ba. Motocin masu aikin waɗannan hanyar sun hana, sun ce shi dai a cikin gari za a yi yawo. Saboda haka lallai mutane na cikin matsuwa domin yara ba sa zuwa makaranta, ga fargaban hare-hare da ake kaiwa soja a yau da kullum, ga kuma cewa an hana mutane fita suna zaune dokan ta ɓaci wanda su ƴan aware ne suka saka har zuwa 2 ga wannan wata, yana nan a nan yana damu. To abin ganewa nan shi ne su ƴan aware sun sake sabon salo wajen yakinsu na Sare Kanoke, sun san yadda suke fitarwa soja suna saka bumabumai a titi wanda su suke kera su, wanda yake idan ya zo idan motar soja bai shina ba zai iya takawa kuma ya hallaka soja. Haka kuma suna amfani da CRPG wato rocket launcher nan, suna amfani da shi wanda shi ma yana iya fasa motocin na soja, yana iya fasa ma gidajen mutane ya kashe ko gidajen soja ya kashe soja. Kuma bayan sun aikata wannan suna ɗaukan makamai, wato makamai na wanda sojan Kamaru na biyar wanda suke amfani da shi su suke da shi, su ma an ka gansu ba su da bambanci tsakanin su da soja na Kamaru a wajen maganan makamai da suke da shi ko kuma a wajen maganan ma uniform wato da suke sakawa jikinsu na kaki na soja.
Alhaji Alida Nash a matsayin sa na mai sanya idanu kan al'amuran yau da kullum kan komawar ɗaliban makarantu da kuma yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya yi mini ƙarin haske kan irin al'amuran da suke faruwa a wannan bangaren na ƴan awari.
Dangane da komawar yara makaranta a bangaren Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi, za mu iya cewa wannan komawar makarantar ɗin fa bai yiwu ba kamar yadda ake gaya muna, kamar da ake ta yi muna a holo a gidan rediyo da shauransu cewa an koma makaranta wannan bangare. Wannan komawar makarantar ɗin bai yiwu ba domin ba tsaro, iyaye ba su yadda ba su kai ƴaƴansu makarantu, domin a cikin makarantar ma ba tsaro, a hanyar tafiya makarantar ɗin ba tsaro, balantana su iyaye bayin an san su sun san waɗanda suke jeji a gidansu ma ba tsaro to kaga to irin waɗannan abin din ba za a soma ba ma za ku yi ta surutu ku ba za su kai yaran su makaranta ba waɗansu da suka kai ni kaga abin da ya faru ai a Kumba ko a Fiyanguwa shiga aka har makaranta da yake cikin gari a tsakiyar birni aka kashi yara aka dawo to da yake ma ba a so su tona asiri su waɗannan wai aka kama waɗansu ɗan yara kawai aka kama su bai fi wata uku ko shida ne yau da abin daidai wata tara ne aka kama yara ƙanana yanzu haka wai an yi musu hukuncin rai da rai za a bindige su ma wato nan da wata ɗaya za a bindige su don shi kotun sojojin nan babu irin wai ka sake jefa ƙara ka wace ba ka yarda da ƙarin farko ba to kaga wannan za a bindige su to kaga kenan ba za mu san gaskiyan al'amarin da ya faru tsakanin yaran da suka zo suka kashe yara a Kumba ko su ma ƴan aware ne ko ba ƴan aware ba ne ko wani irin mutane ne kaga ba za mu san wannan gaskiyan ba to sai kaga cewa kamar da akwai dai waɗansu abubuwa waɗansu mutane da suke bayan wannan al'amari gari yaya wai ba ƙara bincike ba za a ce za a kashe yara to kaga wannan ka bangaren kuma makaranta ka kaso ma to wannan bangaren kuma wai an yi taro babban taro waɗanda suka kira wai babban taro sasantawa tsakanin masu nema a raba Kamaru da waɗanda gwamnatin ƙasar Kamaru ɗin sai muka ga cewa ba wani taro aka yi ba waɗanda aka kira a taro ɗin waɗanda suka yi kisa ne sai su zo su tambayi tuba shikenan sai a ba su kuɗi da riguna da wane ne su tafi abin su ni ban taɓa ganin ma irin abu haka ba ma wani kaza shi a ƙasar mu na Kamaru waɗanda ma aka kashe ma ƴaƴa waɗanda aka kashe ma sojoji waɗanda aka kashe ma dangi a ba gayyace su ma a wannan taro ɗin ba to yanzu sai ya zama cewa wai a yanzu ne ake tafiya tabbatar da waɗansu al'umuran ɗin da wannan taron ɗin ta haifar ba ka gane ba to shi ne yanzu kake ji cewa ta shashin ba minda an samu taro ɗaya da ake yi ta shashin kuma buya ga guda ɗaya kuma da ake yi zan dawo kan taron ɗin dalla-dalla
abin sani dai anan ta ƙasar Kamaru an kwashe shekaru hudu ana ɗauki ba daɗi da waɗanda suke ɗauke da bindiga a ɓangaren na ƴan awali kuma yanzu haka sama da mutane 6,000 ne yanzu haka suka yi watsi dila a cikin ƙasar sannan kuma sama da 30,000 ne suka tsallaka makwabciyar ƙasar Kamaru ƙasar tarayyar Najeriya domin neman mafaka har yanzu dai tsakanin gwamnati da ƴan awali ba a samu bakin tsaron ba wajen kawo wanzanzan zaman lafiya a ɓangaren na ƴan awali Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, har yanzu dai muna Kamaru, ga kuma Awal ya dawo da
wasanni a taƙaice.
A cikin mako da muke cikin masu sanya idanu kan wurin ayyukan da ƙasar jamhuriyar Kamaru take yi na filayen ƙwallon ƙafa wadda suka fito daga ofishin hukumar wasanni na nahiyar Afirka CAF da ke can ƙasar Masar suka iso ƙasar Kamaru domin tabbatar da ingancin filayen na wasanni wanda za a buga tamola na cin kotun zakarun nahiyar Afirka wanda ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ita ce za ta karɓi baƙuncin a shekarar baɗi na shekarar 2022 Kot Umaru yana ɗaya daga cikin wanda ƙasar Kamaru ta sanya domin ya wakilce ta a cikin wannan kwamitin ya gaya mana irin abin da idanunsu ya gani a yayin da suke zagawa shi da sauran masu sanya idanu ga abin da ya ce
a matsayina na ɗan Kamaru yanayin mun ciwo domin idan ka duba ka gani wannan aikin wannan filin ƙwallon ƙafa da ana tsammanin cewa kan lokacin wasa ya zo an gama aiki to shi aka zo aka samu matsala da fitini shine farkon kamfanin da suka soma wannan aiki Italiya ne to sun samu matsala sun cinye kuɗi ba su biya ɗan aikin su ba aka tsaye da aiki sannan daga baya muka zo muka dauki Majil to Majil ne take so to ita kuma Majil ba ta so ta gama aiki sannan a biya ta kuɗi tana so shi an ba ta kuɗi sannan ta gama aiki to matsalan da Kamaru suke ciki kenan wato abun da Kamaru suke takama da shi abu ɗaya ne su masu tafiyar da ƙwallon ƙafa na Afirka sun tambayi filin wasan ƙwallon ƙafa guda 6 to mu muna da 7 to na 7 ɗin shine Olambi ba a gama shi ba to ba mu sani ba daga nan zuwa wata 3 ko da su gama ko wata 4 idan ba su gama ba to wannan ba matsala bane, za a iya zuwa nan Duwala a yi wasa a reunification, to wannan ne ake gani. To amma bai kamata ba kam, domin wannan Olambe ya dauki sunan mai kasa, zamanin kuma an zo ba gama wasa, ba yi wasa ba, farkon bude wasa da za a yi a wannan filin wasan kwallon kafa ne. A shawara dai, inda za su na so su je, shawara dai ne ko bashi a je a ciwo, saboda a gama aikin wannan teren din Olambe, saboda duk duniya sun sa ido a wannan teren din, domin ya dauki sunan mai kasa Bolivia. To zamanin kuma an zo ba a bude farkon wasa a wannan filin wasan kwallon kafa ba, ai abun yana da kunya da gaske. Shi sa aka ce in Olambe bai kare ba, dole anan za a bude farkon wasan filin kwallon kafa wanda aka sa sunan tsohon mai kasa Ahmadu Ahidjo. To wannan yana nan, an gyara, an yi masa sabon aiki, ko shi in Olambe bai kare ba, anan za a zo a bude farkon wasa.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awul Garba, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsa a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fada wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya, wato mata da 'yan mata. Daraktar cibiyar kula da cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin hadarin kamuwa da COVID, da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka, duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani, su ma an saka su a cikin wannan rukunin. Tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan George Floyd, inda ya shigar da ƙorafe 14 da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar.
To masu rado, baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shirye namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon taya murna ga Baffa Mukhtar da aka fi sani da Solari, da amaryarsa Hafsa Isa Muhammad. Muna ɗaurin aurensa da za a yi da safiyar gobe Asabar a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab da ke dangi a Kanan Dabo. Haka kuma muna taya ango Abdul Mukhtar da amaryarsa Fatima Yahaya Ummi, murnar ɗaurin aurensu da aka yi yau Juma'a a jihar Katsina. Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage, ɗan cewa na gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.